أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الْعُقْدَةً بِاللِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ɗan uwa musulmi barkanmu da sake haɗuwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Aliyu bin Abi Talib wanda yake cikin makarantar CJD a birnin Damagaram, Jamhuriyar Niger. Yau muna ranar Laraba 1 ga watan Safar shekara 1448 Hijrat Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 15 ga watan 7 shekara 2026 Miladiya. Muna cikin karatun littafin Al-Wajiz fi Aqidati Salafus Salih Ahlus Sunnati Wal Jama'a, littafi wallafar babban malami Sheikh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari, Allah madaukakin sarki ya kara mashi lahiya. Satin da ya gabata ba mu samu damar yin karatu saboda yanayi na hadari da ya samu. Kenan a sati wanda ya gabata kenan mun tsaya a daidai gabar da malam yayi mana bayani dangane da wato ka'idodi da sharuɗa na wanda yake yin kira zuwa ga tafarkin magabatan kwarai. In ya kasance mai wa'azi ne, to yana da kyau ya kiyaye wa'innan ka'idodin. To insha Allahu a yau muke so mu kare littafin saboda abin da ya saura kaɗan ne. Kenan za mu tashi a gabar da malam ya ce mu'allafatun fi i'tiqadi as-salafus salih ahlus sunnati wal jama'a, ma'ana wallafa-wallafan littattafai da aka yi wanda suke bayani dangane da aqidu na magabatan kwarai. An rubuta littattafai da yawa a wannan bangaren. Malam ya zano wani a nan littafi kusan littafi wajen ɗa 80 da wani abu, amma dai kawai za mu karanta littattafan ne sai mu wuce don mu samu mu je mu karanta abin da ya faɗi a ƙarshen littafin insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci. Darasin da zan yi a yau shi ne darasi na 60 daidai. Malam sai yake cewa laqad dawwana afzazul a'immati wal ulama'i min ahli sunnati wal jama'a mu'allafatin kathiratan fi i'tiqadi salafis salih. Sai ya ce haƙiƙa ɗaiɗaiku daga cikin magabata manya-manyan malamai masana daga cikin ahlus sunna wal jama'a sun yi wallafa-wallafan rubutu wanda yake da yawa dangane da abin da ya shafi aqidu na magabatan kwarai. Ya za ka gane magabatan kwarai wace irin aqida gare su? To kana iya koma cikin wa'innan littattafan da damar su. Littattafan suna da yawa kwarai da gaske, amma dai malam a ciki zai zano mana wasu daga ciki kamar yadda za mu zo mu gani. Sai ya ce wa'unu bi taqidi usuliha, sannan kuma sun ba da himma, sun ba da kwaɗetuwa da wato kulawa dangane da abin da ya shafi wannan asalin na aqidar ta magabatan kwarai. Magabatan kwarin da aka ce suna da aqida, a ina suka samu ta? Ina ne asalinta? Sannan wastadallu alaiha min alkitabi wassunna, kuma in sun wada aqidar magabatan kwarai ba kyaliya suke ba, sai su nemo mata dalili a cikin alqur'ani ko kuma dalili a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine addinin musulunci. In aka ce ga aqida, to sai an samu aqida ne ta samu asali. In aka ce ga aqida wane ya kudirce kaza, in dai musulunci ake yi na gaske, to dole a samu dalilin wannan kudircewa, sawa'an a cikin alqur'ani mai girma ko kuma a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu. To haka waɗannan malamai da suka yi wallafe-wallafe suka kula da wannan abun. Sai ce wa aqwali a'immatis sahabati wat tabi'in, in ba a samu cikin alqur'ani ba, ba a samu cikin hadisin manzon Allah ingantattu ba, to za a samu a cikin maganganun manya-manyan sahabbai da kuma tabi'ai waɗanda suka biyo bayan su. Wa man tabi'ahum bi ihsani, da kuma waɗanda suka bi bayan tabi'ai da kyautatawa. Galibi malamai zaka ji suna yawan ambatan al-ashab wa man tabi'ahum aidan bi ihsan, ko kuma al-ashabu wat tabi'ina wa man tabi'ahum, sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su sune tabi'ut tabi'ina. Kai kaga sun tsaya daga nan, me yasa? Saboda waɗannan sune ake cewa as-salafus salih, magabatan kwarai. Duk wani wanda zai zo bayan waɗannan, to bai kai su daraja ba. me yasa saboda su darajar su ai ta fito ne daga bakin da bayya ƙarya bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya faɗa a cikin hadisi hadisin mun karanta shi ba so dai ba a karanta dukan mu na baya annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa khairul quruni qarni thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum annabi yace mafi alkhairin qarni shine qarnin da nake ciki ya aka ce qarni kuma shine shekara guda sai ya kalde shi na go shekara 100 to yace qarni mafi alkhairin qarni shine qarnin da nake ciki sai yace sannan wanda ya biyo mushi baya sannan wanda ya biyo mushi baya kaga qarni nawa ya zana uku to he malamai suka ce to qarnin da annabi ya rayuwa a cikin shi shi yake cewa qarnin sahabbai qarnin wanda suka biyo bayan sahabbai shi yake cewa qarnin tabi'ai qarnin wanda suka biyo bayan tabi'ai sune qarnin tabi'ut tabi'i sai yake cewa wa'innan sune al-salafus salih magabatan kware duk wani wanda zai koyi addini in dai ba a wajen wa'innan ya koya ba to ya koya ne a wajen ƴan baya to dirar da aka samu kuma ƴan bayan sun saba ga fahimtar wa'incan salafus salihin to akan aje magana ƴan bayan ne a duka daga gare su saboda su a gurin girgama suka dauko duk wanda ya koyi addini bai kai sahabbai ba saboda su annabin ne da kanshi ya koya musu kaga kuma kenan daliban su suma sai a ce a daliban su sun koya a wajen wa'inda suka koya daga wajen annabi kaga a lokacin nan dai abin bai kara yin nisa ba dai kwarai silsilar su kadan ce wannan annabi ya koya mishi kuma ya koya ma wani to amma yanzu misali da muke rayuwa a yau 2026 aka ce ka zano malamanka daga wajen wa daga wajen kaka a zo wajen annabi sai an zo 1000 ina yi ana ta zano malamanka ko ya wuce to kaga kenan mu a baya muke kware da gaske to gina ana so a samu ingantaccen musulunci shine ne a koma wajen wa'incan na baya din sai yake cewa waraddu ala ahli albid'i wal ahwa a cikin littattawan nasu bayan sun bayyana aqidan sannan kuma sun yi raddi zuwa ga ƴan bid'a da waɗanda suke ma'abota bin sarransu su wannan kullun akwai su a cikin addini ƴan bid'a da waɗanda suke bin sarri wato masu yin addini da abin da ransu ya raya musu ba ruwansu da dalili ba ruwansu da hujja duk abin da ransu ya ga musu shi zai su kuma in kai kokarin kwatanta musu kaga suna ba abin kariya to duk inda kaga ahlus sunna sun yi rubutu akan aqida sai an yi raddi ga ƴan bid'a wannan ita ce tsarin magabata sai ce wa kashafu uwarahum kuma sai a bayyana tsiricin su ga al'umma dan a gane su wane ne a nisance su shi yasa shi dan bid'a ai a gano bid'a yake yi ba shiru ba ke da baki a ce kai wannan dan bid'a ne a kyale mutane su bi ta bin shi kaga zai badda al'ummar annabi kenan amma za a bayyana bannar da yake yi sai a yi shiru koda ba a bayyana ba suna ana iya wadi do wa'inda suke kaza da kaza suna yin bid'a kaga shi wanda ya shugara matsayin shi na musulmi zai gane wa'inda suke yin kaza su wane ba tare da an ambaci sunan mutum ba sannan kuma kai ta kan kama ma a ambaci sunan mutum in ya kasance dan bid'a ne babba kuma ya zo yana ta da'awa bid'a yana kiran mutane bid'a kuma an ga mutanen suna shiga bid'a to wannan babu lahi a ambaci sunan shi a ce bid'a yake ba diddan saboda a tozarta shi ba diddan saboda a ceto al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga fadawa wannan kuskuren sannan yace wa zaifa aqwalihim sannan a cikin littattawan nasu suna bayyana kuskure ko kuma magudi irin na zancan wa'innan mutanen da suke yi na ƴan bid'a wa haba'a afkarihim sannan kuma da wofin tunaninsu wannan tunanin nasu wofantaccen tunani ne duka a cikin littattawan suna bayyanawa wa wajhul batil bil haqq kuma sun fuskanci barna da gaskiya in za a fuskanci barna ana fuskantar ta ne da ni ba da barna ba al'uwarta sai a fuskanci ta da gaskiya domin ita gaskiya ita ce take maganin barna wal jahla bil ilm kuma sun fuskanci jahilci da ni da ilimi ilimi shine yake maganin jahilci wal bid'ata bis sunna sun fuskanci bid'a da ni da sunna domin sunna ita take rushe bid'a sai ce wajarradu ahlal bid'i wal ahwa'i min silahihim kai gaba ɗaya ma sai da suka kwace musu duk wasu manya-manyan makamansu na bid'a suka wayi gari suka nuna ma al'umma tsiricin wa'innan mutanen su din ba komai bane ba dangane da addinin Allah wa azharul haqq kuma suka bayyana gaskiya wa abtalul batil kuma suka bayyana bata suka lalata shi suka nuna mutane wannan abun bata ne wa ma zaka illa siyanatan lid-dinil khalis kuma wannan abin duka ba dan komai suka yi shi ba yace sun yi shi ne diddan abada kariya da kiyayewa dangane da tataccen addinin da annabi ya zo da shi wa min al-mufid an azkura huna ba'd hadhihi al-mu'allafat allati kanat maraji'a fi 'idadi asli hadha al-wajiz sai yace to yana da kyau ni min littafin wannan da muke karanta shi Sheikh Abdullah bin Abdul Hamid al-Athari yace yana da kyau anan in bayyana muku wasu daga cikin littattawai wanda su wannan littattawan da zan bayyana su ne asalin littattawan da ni ma na je na leka sai na rubuta na wa littafin da muke karantawa yanzu ma'ana shi yanzu wannan littafin da muke karanta al-Wajiz kafin ya rubuta shi sai da ya leka wasu littattawai na aqida to wasu littattawai ne shine ce anan zai zano wasu daga ciki ba duka ba kuma yace ga ya zano ya littafi 83 yanzu shi he da karanta littafi sama da 83 a bangaren aqida kahin ya rubuta wannan littafi kaga abin da magabatan suke kawai ba zawo kake ka iya larabci kai kawai ka zo ka ce a baka biro da takarda zaka rubuta littafi ka wallafa a malamai magabata tsarin su menene bayan kai karatu tacaccen karatu a jin malamai kuma ka je ya zamanto kana da kasratul ittila shine yawan bincike inda malami ne na sunna zaka gina yawan bincike ba zama dan kullun zaka gani shine bincike in ya samu wani sabon littafi zai bincika game yake ce shi yasa zaka gani ana cewa a sharid din mutum in zai yi tafsiri na alqur'ani mai girma alal aqalla ya karanta tafsiri daban-daban kamar guda 10 in zaka yi tafsirin suratul fatiha alhamdu wannan kayin kai fassara ta tafsiri a ce ka karanta tafsirin malamai daban-daban guda 10 ka karanta ibnu kasir ka karanta tabari ka karanta qurtubi ka karanta gasinan dai da yawa a ce ka karanta kamar 10 kowanne tafsiri kaga zaka ga menene suka fassara wasu hujjoji suka kawo wannan me ya kawo saboda kowanne tafsiri in ka karanta zaka samu fa'ida irin wadda a wancan in ka karanta ba zaka samu to kaga to kaga ya mun wanda ya karanta tafsiri 10 radda ya zo tafsirin suratul fatiha kaga ya mun wani irin tafsiri ne ma kana aka ba shi awadi sai ka ta mai kadan amma yanzu kai kaje ka karanta fati alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talaka ar-rahman ar-rahim mai mallakin mutane shikenan ko kuma mai rahama mai jin kai in ka zo irin wannan tafsirin in aka ce kai tafsirin suratul fatiha ina tsammanin a kasa da minti bil kakari sai a ce aje na gaba wannan kaga ta zama tarjuma ba tafsiri saboda akwai banbanci tsakanin tafsiri da tarjuma tarjuma shine fassara tafsiri kuma shine duk in ka wadi aya sai ka wadi a halisi ko kuma wata ayar da take da alaka da ita kai washin baki sannan kuma in ayar tana da sababun nuzuli ya akai ta sabko gaba da tarihin wannan shine tafsiri sai ki ce to zan fadi wasu daga cikin tattawan da sune asali da na lika kahin nake rubuta wannan littafin nawa alwajiz yace likai takuna akhil muslim alkarim ala bayyinatin wa basira yace ba dan koyi ba zan yi haka diddan kai dan uwana musulmi mai karanta wannan littafin ka kasance a fadake kuma ya zamanto ka lura da kunnan basira wa ilmin min aqidatikum kuma ka sami ilimi dangane da aqidarka wa min aina akhadtuhu wa ma masdaruhu kuma dan ka gane a ina na dauko wannan littafi ni ma ba ra'ayi na bane na wai kuma hallau a ina naje na zakulu kaga yanzu kana ba mu karanta mu ce mu yanzu mu karanta anan aihe mu ce shi ya wadi ko to kaji ya ce shi ma dai ba shi mai wadi ga littattafan nan zai zano maka kinan ka wata magana ba aqida shi bace ba ra'ayi shi bane aqida ce ta magabata da gani a cikin littattafai a rubuce sai ce walita alama aidan kuma diddan ka kara sani cewa anna hadhihi alaqidatu aqidatu salafus salih hiya al-asl fi din al-haq yace kuma dan ka kara sani cewa wannan aqidar ta magabatan kwarai ita ce asali wajen addini na gaskiya in dai addini ne na gaskiya to aqidar magabata ita ce asali wa ma tara alaiha min at-tahrifati min al-qurun al-mutaakhira duk abin da kaga ya shigo cikin abubuwan da aka lalata aka caccanza a cikin aqidar magabata a cikin zamanna na karshe yace fa huwa dakhilun ala alaqidati sahiha wannan abin shugo da shi akai ba daga shi bane ba asali bane ba in kaga aqidar magabata tana da wata ilqura yace to asalin a asali babu qura wannan qura sayo ta akai cinye fa huwa dakhilun sayo shi akai ala alaqidati sahiha akan aqida ingantacciya allati talqaha salafuna wadda magabatan mu suka dauko sai yace asali sune magabatan kware as-sahaba ta sahabbai wa tabi'un da tabi'ai sai ce wa man tabi'ahum da wa'inda suka biyo su kaga anan ma uku ya zana sai ce bi ikhlasin wa sirqin wa ihsan da wa'inda suka bi bayan su tare da ikhlasi da gaskatawa sannan kuma da kyautatawa min sahibi shari'ati al-gharra sun dauko duka wannan aqidin nasu ne daga ma'abocin shari'a wadda take al-gharra tatacciya mai haske ita ce shari'a din musulunci wa rasuli hadha ad-din al-azim kuma shine manzon wannan addini mai girma sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayen shi gabaki daya to kaga ma ita aqida ana dauko ta daga ina daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ba sahabbai sahabbai suka ba tabi'ai tabi'ai suka ba tabi'u tabi'ina sai aka wallafa su a littattafai saboda haka komai a rubuce yake ba bukata a kawo sabo sai ce wa qarqarrara aqidatu salafi salih jam'un ghafirun min a'immati al-umma wa ulama'iha fi mu'allafatihim minha ala sabil misal sai ce hakika aqida wannan ta magabatan kware malamai masu dimbin yawa sun yi rubuce rubuce wa'inda ba su da iyaka yace amma akan misali zamma ambata lalbas alqaul fiha ba za mu hada da zance a ciki ba amma za mu zano ne kawai shine yanzu zai fara zanowa so nake yi mu dan gaggauta zano littattafan saboda musamman mu karanta karshen littafin kenan zan mu karanto littattafan abun harko da ya fara kawo ya kawo kitabus sunna kitabus sunna sai da kawo kitabus sunna har guda biyar dukan su sunan su kitabus sunna kuma kowanne mai littafin daban ne na harko kitabus sunna lil imam ahmad bin hanbal kitabus sunna na babban malami sheikh ahmad bin hanbal imam ahli sunnati wal jamaa sannan kitabus sunna na ubaidillah bin al imam ahmad dan shi ubaidillah shi ma yana da littafi sunan shi kitabus sunna bayan shi kitabus sunna na abubakar ahmad bin yazid al khallal wannan shi ma yana da littafi kitabus sunna sannan na hudu kitabus sunna lil hafiz abubakar bin asim bin abi asim ibn abi asim yana da littafi kitabus sunna sannan kuma na biyar kitabus sunna na muhammad bin nasr al marwazi al imam al marwazi shi ma dina da nashi littafi wanda ake ce masa kitabus sunna kaga duka wannan kitabus sunna sunan ne yazo dai amma kowanne ga karanta shi abin da yake wadi yana magana ne akan aqida ta magabatan gware wannan guda biyar kenan sannan bayan shi sai zano littafi yace sharhus sunna ma sai da zano guda uku daban-daban yace sharhus sunna lil imam al isma'il isma'il bin yahya al muzani ibn yahya al muzani yana da littafi da ake ce masa sharhus sunna bayan shi al imam al barbahari shi ma yana da littafi da ake ce masa sharhus sunna sai kuma da karshe kawo al imam al baghawi sharhus sunna wanda yake bibiyan malam albani zaria ya san wannan littafin littafin al imam al baghawi sharhus sunna wanda shi al imam al baghawi ya rasu a shekara ta 436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan malam sai kawo al sharia ta al imam abubakar bin muhammad bin al husain al ajurri shi ne ke cewa al sharia ta imam al ajurri shi bayan shi sai kawo asl al sunnati wa i'tiqadid din wannan na ibn abu hatim ar-razi ya rubuta wannan littafin sannan kuma sai kawo sarih al sunna lamba ta 11 na Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari shugaban masu tafsirin duniya kenan shi wannan shine ya rubuta sarih sunna kaga can yana da tafsiri nan kuma yana da littafi aqida wannan sune magabata su suka rubuta duk addinin da ake yi fa gaba daya duk addinin da zan mi da yana zan mu fahimci sunna wallahi suna da ladan su saboda su suna da lada na kamasho irin alkhairin da suka yada har in bayan su suka fahimta mu yau ga mu nan tsakaninmu da su shekara da yanzu kamar shi al-Imam at-Tabari kaga shi a shekara ta 310 ya bar duniya bayan hijira yau muna 1400 kaga sama da shekara 2000 da mutu a wannan dubin da aka yi fa duka an yi zamani kowanne zamani an yi wa'inda sun amana da ilimin shi kuma kowanne lada yana kame har kabarin shi kaga wannan shine alkhairi na yada ilimi kenan sannan bayan shi sai kawo sharhu mazhab ahli sunna wa ma'rifati wa ma'rifatu shara'i ad-din wa at-tamassuk bi sunan wannan littafin na Abu Hafs bin Ahmad ibn Usman ibn Shahin babban malami ne na aqida ana ce mishi ibn Shahin shi rubuta wannan littafin bayan shi sai ƙara kawo sharhu sunna na al-Imam Abu Isa As-Sulami At-Tirmidhi al-Imam At-Tirmidhi da yake da sunan At-Tirmidhi yana da kuma littafi sharhu sunna littafin na aqida sannan bayan shi kawo usulus sunna wannan na ibn Abi Zamani wato galibi wannan littafin in ina karanta sunansa kawai kai tsaye ringa tunan Muhammad na wannan Muhammad Awwal Albani Zaria marganyi Allah ya madaukakin sarki gafarta mishi duka wannan littafin da kaji sunan sai kaji ka taba jin wani wa'azin shi da ya ambaci littafin Ibn Abi Zamanin wannan malamin kaga ni a wajen Albani Zaria na fara jin sunan shi kahin nake zuwa in ga wasu littafai da ya wallafa kaga yana littafi da ake ce mishi usulus sunna sannan bayan shi i'tiqadul imam Shafi'i da kaji ma wannan ka gani riwaya ce aka rawaito ta aqida ta al-Imam Shafi'i ya aqida shi take wannan wanda ya rubuta wannan shine riwaya ce ta Talib al-Ushawi al-Ushari afwan sannan kuma na 16 akwai kitabun nuzul na 17 kitabus sifat na 18 kitabur ru'ya sannan kuma wannan littattafan guda uku gabaki ɗayan su malami ɗaya rubuta shine al-Hafiz ad-Darqutni wannan ad-Darqutni shi rubuta littattafan guda uku ad-Darqutni kuma malamin hadisi ne kamar yadda muka sani so dai muna karanta hadisi sai a ce rawahu ad-Darqutni to kuma shi ya rubuta littafin wannan guda uku kitabun nuzul kitabus sifat kitabur ru'ya wa'annan duka yayi magana ne akan yanda ake tawilantar da siffofin Allah kaga kitabun nuzul kana yin kitab ne yayi magana akan yanda Allah subhanahu wataala yake sabkowa sama ta daya tun daga saman bakwai kitabus sifat yayi magana akan siffofin Allah Allah ya tabbatar ma da kanshi hannu wasu suna zuwa suna cewa ba hannu ake ni ba zai a ce Allah yana da hannu ya tabbatar da wannan tare da hujjojin alqur'ani da sunna bayan shi kitabun ru'ya magana dangane da gani na ubangiji subhanahu wataala yayi bayani kaga duk wannan tattauni na aqida sannan bayan shi akwai kitabut tauhid wa isbat sifatil rabbi azza wa jalla wannan kitabut tauhid babban littafi ne na ba kitabut tauhid ba wannan na Muhammad bin Abdul Wahhab wanda yazo a karshe shi Muhammad bin Abdul Wahhab bayan shekara 2000 yazo shi kuma wannan wanda ya rubuta wannan littafi Ibn Khuzaima shi malamin hadisi ne muna jana rawahu Ibn Khuzaima shi kuma ya rasa shekara 311 shi rubuta wannan littafi na kitabut tauhid sannan bayan shi akwai muqaddimat Ibn Abi Zayd al-Qayrawani fil Aqida muqaddimat Abi Zayd al-Qayrawani ita ce muqaddimat risala da ake karantawa a cikin zauri galibi a zauri zaka yana iziya risala daga wanda wanda ke kawaidi ahlari shimawi iziya risala haka ke karanta su a zauri wajen malamai to wannan risale muqaddimat ce da malam mai risala Ibn Abi Zayd ya rubuta ilimi dumbun shi a cikin aqida shi yasa malamai suke ware ta ita kadai sai a mata karatunta na musamman tana da shuruhati da yawa sharhin da aka mata saboda yayi bayani na aqida tsantsar aqida ta magabata a cikin wannan littafin sannan bayan shi al-ibanatu an shari'atul firqa an-najiya wa mujanabatul firqa al-mazmuma wannan kuma littafin wanda ya rubuta shi shine Abdullah ibn Battah al-Akbari al-Hanbali yayi daga cikin malaman mazhabar ta Hanbaliya bayan shi i'tiqad a'immatul hadith wato aqida ta malaman hadisi ya aqida sa take wannan wanda ya rubuta shine Abubakar al-Isma'ili sannan bayan shi akwai al-ibanatu an usulid diyana da bayan shi akwai risalatun ila ahli al-athar bayan shi akwai maqalatul islamiyyin duka wannan littattafan gabaki ɗayan su wanda ya rubuta shine Abul Hasan al-Ash'ari al-Imam al-Ash'ari kenan shi ya rubuta wannan littattafai bayan shi akwai aqidatus salaf ashab al-hadith wanda babban malami Abdurrahman as-Sabuni shi ya rubuta wannan littafin sai al-Mukhtar fi usul as-sunnah al-Imam Abu Ali al-Hasan bin Ahmad ibn al-Banna al-Hanbali al-Baghdadi shi ya rubuta wannan bayan shi akwai sharhu usul i'tiqadi ahli as-sunnati wal-jama'a wannan babban littafi ne wanda Abul Qasim Hibatullah ibn al-Hasan al-Tabari al-Lalaka'i shine al-Imam al-Lalaka'i da yake cewa shi rubuta sharh usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaa bayan shi akwai al-arba'in fi dalail at-tauhid wannan kuma al-imam al-harawi shi zo da wannan littafin bayan shi sai kitab al-azama abu sheikh al-asfahani shi rubuta sai al-i'tiqad wal hidayah na al-bayhaqi sai al-aqidah at-tahawiyyah ta al-imam ahmad bin muhammad bin salama abu ja'far at-tahawi al-azadi al-hanafi wannan shi ana karanta shi galibi cikin majalis na karatun aqida shi ne ke cewa littafin al-aqidah at-tahawiyyah sannan bayan shi akwai al-hujjatu fi bayan al-mahajja wa sharhu aqidati ahli sunnah wannan littafi ne na Muhammad ibn Taymi al-Asfahani sai i'tiqad ahli sunnati wal jamaa sai shi wanda babban malami ibn Musafir al-Amuri al-Hakari shi ya rubuta wannan littafin sai lumu'at al-i'tiqad shi ma wannan sharar littafi ne al-hadi ila sabil al-rashad babban malami ibn Qudama al-Baqdisi shi ya rubuta wannan littafin sai an-nasihatu fi sifati ar-rabb jalla wa ala babban littafi babban malami al-imam al-Juwayni shi ya rubuta wannan littafin bayan shi sai kitab at-tauhid na Muhammad al-imam Muhammad bin Isma'il al-Bukhari kaji al-imam al-Bukhari ne sahih al-Bukhari ne wannan sannan yana littafi kitab at-tauhid kaji wani kamar gabata da suka taba hadisin ma basu bari ba tauhidin ma yadda suka kame farmaki a can ma suna da nasar ban sannan bayan shi kitab at-tauhid wa ma'rifati asba'ihi asma'illahi wa sifatihi na ibni manda ake ce mashi wannan shine al-imam Muhammad bin Ishaq bin Manda ya rasu shekara ta 300 kenan 395 sannan bayan shi akwai kitabul iman na al-imam Abu Ubaidil Qasim bin Sallam ibn Sallam kenan sannan kuma ibn Salam sannan bayan shi akwai kitabul iman akwai kitabul iman in guda hudu ne ya kawo ana ya kawo kitabul iman na ibn Salam ya kawo kitabul iman na ibn Yahya al-Adani ya kawo kitabul iman na al-Hafiz Abubakar ibn Abi Shayba sannan kuma ya kawo kitabul iman na al-Hafiz bin Muhammad ibn Manda sannan shi ma dina da kitabul iman bayan kitabut tauhid sannan shu'abul iman akwai shu'abul iman na al-Hafiz Abdullah al-Hulaymi al-Bukhari bayan shi akwai masailul iman na al-Qasi Abu Ya'la al-Qadi Abu Ya'la babban malami kuma alƙalin musulunci Abu Ya'la wanda ya rasa shekara ta 458 ta hijira sannan bayan shi akwai ar-raddu ala al-jahmiyya wanda Ibn Manda shi ya rubuta shi bayan shi akwai ar-raddu ala al-jahmiyya kuma na al-Imam ad-Darimi Ibn Sa'id kenan sannan kuma bayan shi akwai ar-raddu ala al-jahmiyyati waz-zanadiqa babban malami al-Imam Ahmad bin Hanbal shi ya rubuta wannan bayan shi kuma ar-raddu ala man ankara al-harfa was-sawt sai kuma wannan shi ma na as-sijzi shi ya rubuta wannan littafin sai al-ikhtilaf fi al-lafz wa ar-radd ala al-jahmiyyati wa al-mushabbiha na babban malami Ibn Qutaybah ad-Dainuri sai khalqu af'al al-ibad wa ar-radd ala al-jahmiyyati wa ashab at-ta'til na babban malami الامام محمد بن اسماعيل البخاري امام البخاري كان سي العلو للعلي العظيم وايضاح صحيح الاخبار من سقيمها والعرب وان لتاهم دشيدا الاربعون في صفات رب العالمين دكان سلتاهم شمس الدين الذهبي الامام الذهبي سنن كما باين شي اكوي كتاب العرش وما روي فيه نا بابن مالمي ابن ابي شيبه اما با ابن ابي شيبه وان كان العبسي سنن كما سي اقاويل الثقات في تاويل الاسماء والصفات نا بابن مالمي الامام زين الدين مرئي بن يوسف الكرمي سنن اغاغوتي سي لتاهم اثبات صفه العلو نا ابن قدامة المقدسي سي البعث والنشور إثبات عذاب القبر غبادين للتون غدابنا الإمام البيحقيني سي التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة للتاهن الإمام الأجري سي الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد للتاهن علاء الدين ابن الأبطار سي العيون والأثر في أقائد الأثر للتاهن بابا مالمي العلامة عبد الباقي المواهلي الحنبلي سي قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر للتاهي دشيدة الدين الخالص قبل دينس للتاهي نينا صديق خان القنوجي سي باينشي لوامي الأنوار البهية وصواتي الأسرار الأثرية دشيدة لوائي الأنوار السنية ولواقع الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية وانا للتاهي كما للتاهي نينا أحمد السفاريني وانا واكي تشمش العلامة محمد بن أحمد السفاريني سي تجريد التوحيد المفيد نا الإمام المقريني علي ابن علي المقريني سي فارس التعليف وانا تو كما باين يا زونو مكا دكا وانت للتتوان ينزو كما زي جاو مكا للتتوان وذا كوتا كوتا كي شيني يتي مكا فارس التعليف شوغبا كما جاوغورا سي وجن ربوتي ربوتي في علم الاعتقاد دنغني ده علم التوحيد الذي لا يختلف فيه اثنان من اهل السنه والحق والاتباع وان ده باب متيم بي دي زكا سن يي ساباني اكن wannan malamin ya kai ajinjina mishi dangane da ilimin tauhidi da aqida shine min yace Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kaji babban malamin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Allah madaukake sarki ya gafarta mishi ya rasu a shekara ta 728 هجرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيتي فانه رتب هذا العلم وقعد له اصوله ومناهجه شي علم عقيده شيخ الاسلام دي يزو يرا شي كما يدورا مشي قاعدودي شي يانزن با يانزن سنه با دلتاين نزمو ودي يانزن لتاين ابن تيميه تو زمو هذا منهاج السنه النبويه كاجي منهاج السنه النبويه درء تعارض العقل والنقل بيكينو كو بغية المرتد في الرد على المفلسف على المتفلسفة وأهل الإلحاد أكو اقتداء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم سنقوم بانشي الساري المسلول على شاتم الرسول سي كتاب الإيمان سي الرسالة التدمورية سي قائدة جليلة في التوسل والوسيلة سي الرد على المنطقيين العقيدة الواسطية العقيدة الحموية الرسالة التسئينية بيان تلبيس الجهمية كتاب النبوات شرح العقيدة الأصفهانية سيكون شرح حديث النزول تكون للتتوين نشكل الإسلام ابن تيمية كما للتائن ناكية سيتي إضافة إلى هذه الكتب مجموع الفتاوى سيكون ببل التائن مجموع الفتاوى وأن وجل مجلد دي ناجي يادا جنت دبوهم أنا سامي من إشارين دول أنا سامي من سامة عاكنا سيتي الذي جمع فيه كثير من معلفاته وبلغ المجموع 37 مجلدا مع الفهارس قبائل يوانا اللي مجموع الفتاوى مجلدي اي مجلدي ني يتي قدا 37 شي كده روتاس وانا اللي تاي ديني دا قسيلة التوانش كاكا دولا تيمي شكل الإسلام ياكي الله مدوك كين سركي غابة التوانش سيتي والفارس الثاني سيتي يام ببان اوغان نبي تالبون كيني تالبون وانتاكيني kaga ya kwaso yake shine at-tilmizu dalibin shi al-alim ar-rabbani babban malami mai tsoron Allah ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala ibn al-qayyim kaga dan ce ibn al-qayyim al-jawziyya yace kaza to shine dalibin shaykh al-islam ibn taymiyyah ya rasu a shekara ta 752 hijrata nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibul juhud al-mashkurati fi ar-radd 'ala al-fiqh ad-dalla yana da wato kokari wajen raddi ga wa'annan wato firqoki wa'anda suke battatu wa'anda suke battar da al'umma musulmi yayi ta musu raddi a cikin littattafan shi daga cikin littattafan shi da malai ya kawo anan yace as-sawa'iqul mursala al-jahmiyyah wal-mu'attilah as-sawa'iqul mursala littayin shi ne ijtima' al-juyush al-islamiyyah ala ghazwi al-mu'attilah wal-jahmiyyah al-aqidah an-nuniyyah al-qasidah an-nuniyyah afwan ta imam ibn al-jawzi qasida yana da qasida wannan waqe ne yayi ta harfi nun sai kice mata qasidatun nuniyya sai shifaul alim fi masailil qada'i wal qadri wal hikmati wat ta'lil sai kuma tariqul hijratain wa babu sa'adatain duka wannan littattafan ibnu qayyim shi yisu wa ghayriha min kutubi al-qayyim da ma wasansu kaga yanzu malam ya zama littafi 86 kenan yace duka wannan littattafan hedi lekasu kayan yake rubuta wannan littafin da muke karanta kaga aikin babba ne sai ce wa kullu ma zakarnahu min maraji' wal mu'allafati wal kutub fa hiya matbu'atun mutadawila yace duk littafin da kaga mun wadi anan akwai shi a rubuce in ka tashi neman shi kaje kasuwa zaka samu da ka tai kasuwa kurmi nan kan akwai su kawai sunan littafin zaka wadi da wanda yi shi za a tsakulo ma shi ka bada kudi a baka kaje ka karanta kaga kenan aiki ya same mu sai ce walillahi alhamdu wal minna godiya ta tabbata ga Allah wa samata kutubun kathira jiddan lam nazkura dan ka wani yace littafin ma duka 86 da ne yace to akwai da yawa wanda mun zano ma su suka yi yawa akan wanda muka zano sai ce min ha ma huwa matbu su ma a cikin sa ko wanda kake kasuwa ka samu an ru'an wallafa su wa min ha ma huwa fi alim al makhtutat yace kai har yanzu ma akwai wanda suna nan da rubutun wanda suka rubuta ba a riga aka buga su ba a takardu har yanzu saboda ka gane da cewa ilimi ba yau aka yi shi a duniya musulunci ba wani sabon abu da za ka kame komai an yi shi wannan shine karshen abin da zana lalata tawai zamu shiga gaba ta karshe kenan a wannan littafi sai ce miskul khitam wannan malamai suna amfani da wannan kalmar wajen rihe littafi miskul khitam wato rihewa wanda take da kamshi da dada mai dadi rihewa mai dadi mana tunda an yi wannan bayanin tun daga farko da muka fara wannan littafi yanzu za a zo karshen shi gaba da sai ce hazihi hiya aqidatul ra'il awwal duka abin da kaga an ambata yace wannan ita ce aqida ta jama'a ta mutanen farko min hazihi al-ummati mubaraka daga wannan al'umma mai albarka wa hiya aqidatun nabawiyyatun safiyatun salima yace aqida ce ta annabta tatacciya kuma ingantacciya ba ta da kuskure a cikinta wa tariqatun sahihatun mustaqima yace kuma hanya ce wadda take mai kakkiya kuma ingantacciya in ka bi ta zaka tsira ala nahjil kitabi was sunna an gina ta ne akan tafarkin alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqwali salafil ummati wa immati al'alam kuma an gina ta akan maganganun al'umma magabatan wannan al'umma wa'inda suke sanannu sannan kuma manyan masu ilimi wato limammai kenan jagorori wa hiya at-tariqu allati ahyat qulub al-awail min hadhihi al-ummati al-marhuma sannan kuma wannan hanya ita ce hanyar da ta raya zukatan wa'incan na farko da suka wuce daga cikin al'umma Allah madaukakin sarki ya musu rahama fa kanu biha sadatan wa qada sai suka zamanto da wannan hanyar sun zamanto shugabanni kuma sun zamanto jagorori fa hazihi aqidatu salafus salih duk abin da kaga an faɗi a wannan littafin yace to shine aqidan magabatan ƙwarai wal firqatin najiya shine aqidan wannan ɗaya-ɗayan al'umma ɗaya-ɗayan firqa wannan jama'ar wadda zata kubuta a ranar lahira wat ta'ifatul mansura ita ce dai wannan gungun wanda suke abin samun taimako a wajen Allah subhanahu wataala wa ahlul hadith in kaji an ce ahlul hadith sune wa ahlul athar in kaji an ce ahlul athar sune wa ahlus sunnati wal jamaa kuma in kaji an ce ahlus sunna wal jamaa sune sai ce wahi aqidatul a'immatil arba'atil a'la har ila yau wannan aqida ita ce aqidan manyan malamai guda hudu na mazhabobi ashabul mazahibil muttaba al mu'tabara wa inda suke da mazhabobin da ake bi wa inda aka yarda da su duk duniya abi hanifa shine al-imam abu hanifa wa shafi'i da imam shafi'i wa maliki wa ahmad rahimahumullah ta'ala da imam malik da imam ahmad Allah madaukakin sarki ya jikanmu da mu da su gabaki daya sai ce wa aqidatu jumhuril fuqaha kuma kai ita ce wannan aqida ta gaba daya manyan malaman fiqhu gaba daya na duniya wal muhaddithin da malaman hadisi wal ulama'ir rabbaniyyin al aminin al muttaqin sannan kuma malamai wanda suke masu tsoron Allah masu aiki da ilimin su kuma masu yin tsantsan tsoron Allah subhanahu wataala wa man sara ala najim ila yawmina hadha haka kuma ita ce aqida duk wanda ya fita farkin sa har zuwa wannan ranar da muke yau kai ma yau in ka dar madarama da mara ka bu wannan aqida to ka shiga cikin wa'innan mutanen da ake ambatawa wal amru baqin ila yawmiddin kuma wannan abin zai tsaya har ranar alkiyama ko bayan mun mutu wasu suka zo suka tsaya kan wannan aqida to sun shiga cikin ahlus sunnati wal jamaa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akai sai ce fa alaina akhi muslim al-aziz to yana akan mu ya kai dan uwana musulmi in kunna nuridu an-najaha wal falah wa tawfiq in muna son mu samu tsira da kubuta da datarwa daga wajen Allah subhanahu wataala an na'udu bil aqidati ila man ba'i hasafi mu maida aqida zuwa ga mabubbugatta wadda take tatacciya allazi na'lamu minhu al-a'immat al-akhyar wanda anan ne magabatan na kware zababbu su ma suka je suka kwamfato min salafin salih daga wajen magabatan kware wa na'khudhu mimma akhadha minhu ma dauka daga cikin abin da su ma suka dauka wa natruk ma taraku abin da suka bari to mu ma mu bar shi wa naskutu amma sakatu anu abin da suka yi shiru ba su yi magana ba to mu kan mu zo mu ce sai mun yi magana akai kaga mu yanzu abin da yake cutar mu kenan a wannan zamanin sai ga ko mutun ya ta yaje karanta littafin shi ya dauko wasu masaloli masu girma wanda suna iya rike ta zamanin gaba daya saboda in aka tado su zaka gani cece ku ce yayyawa duka duniya ta rike ce shi malamin da ya koya mai karatu bai taba dauko masalan ba shi kuma ya zo karanta littafin ya zo ya dauko sai ga ya jayo cece ku ce a duniya to shine nake cewa wa naskutu amma sakatu in ga malamai sun yi shiru akan abu kai ma yi shiru wa yasa'ana ma wasa'u yace kai abin da kaga su sun bar shi yace to mu mu kai ma mu dauko shi kuma wannan gaskiya ce sai yace wa nu'addi al-ibadata kama ad-dawha kuma in zan mi ibada kamar yanda su suka yi saboda su daga girgam suka dauko wa naltazimu bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallama kuma mu lazamci littafin Allah al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunni hadisan shi ingantattu wa bi ijma'i salafil umma sannan kuma mu rike ijma'i na magabatan kwarai in ka jance wannan malamai sun yi ijma'i akai gaba ɗaya ba mun isa ba to ka rike wannan abin wa immati al-izam mu rike maganganun manya-manyan limamman ta masu girma wa bil qiyasus sahih kuma a rike qiyasi in ya kasance ingantacce ne fil umuril mutajaddida a cikin al'amura waɗanda suke sababbi mun yi magana qiyasi a cikin darasin mu na kwana-kwanan nan shine sababbin abubuwa da suke zawwa waɗanda a da babu su daga baya sai su bayyana kuma ya zamanto al'umma sun takuɗa da abin sai sun yi rayuwa da shi to irin wannan abin suka zo wani hukunci za a ba su a musulunci shine malamai su yi qiyasi in qiyasin ya dace to sai a yi aiki da shi kamar misali kwanakin bayan bada misali da sallah a cikin jirgi kaga sallah a cikin jirgi lokacin magabata babu jirgi ko to yanzu kuma jirgi ya zo kuma mutane sallah tana kama su lokacin sallah yayi kuma aikata rimu daina cikin jirgi a lokacin to ya zai bari zai ya sauka ko yana iya sallar shi a sama kaga dai ba shi ba saman kasa yake ba kuma shi dai gashi nan bainas samai wal ard yana tsakanin sama da kasa to malamai sai suka yi kiyasi sai suka ce to ai annabi sallallahu alaihi wasallam an samu athar in shi da lokacin da aka rawaito cewa annabi yana yin sallah ta nafila akan jakki saman jakkin shi ko kuma saman taguwar shi a lokacin da yake yin balaguro kaga kenan yayi sallah akan abun balaguran shi to shi ma jirgi menene abun balaguro sai malamai su yi kiyasi sai su ce to saboda haka ya halatta yin sallah a cikin jirgi kaga wannan kiyasi ingantacce kenan shine nan yake cewa ai aiki da kiyasi in ya inganta wa ala dawi usulihim wa qa'idihim amma in za a yi aiki da kiyasi ayi aiki da shi akan ka'idodin da suka shinhuda da kuma asalla wa'inda suka shinfida wajen aiki da kiyasi kala sabka daga wannan qala amirul mu'minin umar bin khattab radiyallahu an amirul mu'minin umar dan khattab Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi yake cewa kad alimtu mata salahun nasi wa mata fasadu yace ni da kuke gani na san yaushe ne al'umma suke yaruwa kuma na san yaushe ne suke lalacewa idza jaa al-fiqhu min qibali as-saghir ista'sa 'alayhi al-kabir yace in ilimi yazo daga wajen kararrami yace sai babban yayi mu'ana da yace kai wannan yaro ne kar ku kuskura ku ji shi wa idza jaa al-fiqhu min qibali al-kabir tabahu as-saghir fahtaya in kuma babban yazo ilimi yazo daga wajen babba to sai karamin ya bi shi sai su samu shari'a yana so yace maka ilimi in yazo daga wajen dan baya wanda yake yana da karamcin ilimi anan ba ana neman ba karami mai shekaru mai karamcin shekaru shine da wato Abdul Qasim yazo Ubaydul Qasim da yazo sharhin wannan magana ta Umar bin Khattab sai yace abinda Umar yake niyiwa in karami yazo da ilimi ake amsa ba yana neman karami mai shekaru dan kawai wani babban malami yazo in an samu karamin malami wata kila yashi ilimi yace ai Umar yace ka duke ilimi a wajen yara ba haka yake ni ba yara a wajen sani wajen ilimi ma'ana wannan malami ne masani ne yana da ilimi an tabbatar sai wani dan karami wanda bai kai shi ilimi ba wataƙila ko kawaidi bai iya karantarwa da kyau sai ya zo kuma ya wadi magana sai ya ajiye magana wancan malama dauke ta wannan dan yara wannan abun ba daidai bane ba yace to in mutane suke wannan to bannarsu ta zo yace kuma gyaran su yana cikin in ilimin ya zo daga wajen mai ilimin masanin to sai a bi shi to in an bi shi fahata daya sai kowa ya samu shirya da wanda ya bi shi da shi da aka bi wannan Umar ne ke wannan magana kaga wannan magana tashi tana nuna mana cewa in an tashi neman ilimi a neme shi a wajen masu shi ka aje wajen wa'inda basu da shi a ringa nema saboda za a shiga dawa in aka shiga dawa kuma kaga za a bace Allah madaukakin sarki ya kare wa qala amirul mu'minin ali bin abi talib radiyallahu anhu bayan ya kawo magana Umar sai kawo magana ali bin abi talib sai ke cewa ali bin abi talib ya ce unzuru amman ta'khuduna hadha al-ilm fa innama huwa ad-din wannan shawara ce ba da kuma shawara ce mai kyau yace ku yi duba da kyau ku gani wajen wa za ku dauki ilimi saboda shi wannan ilimin shine addini kuma gaskiya ne daga kairatai wajen wanda zai koya maka addini to kairatan wanda zai koya maka ilimi to kairatan addini gabaɗaya saboda za a dora ka akan batil akan batani za a koya maka wasu abubuwa wanda ba su a cikin addini a ce maka addini ne kai kuma kaga an cuce ka saboda tun asali an yi rate ne sai ce to ka gane in ka gane ilimi shine addini to kaga zaka yi kokari ka san wajen ma zaka je kai mi ka koyi wannan ilimin yace wa qala sahabi jalil abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu babban sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da gare shi shi kuma cewa yayi la yazalu an-nasu bi khairin ma akhadhu al-ilma an akabirihim mutane ba za su gushe cikin alkhairi ba in dai za su dauki ilimi a wajen manyan su ma'ana yana nufin masu ilimi fa iza akhazuhu an asagirihim wa shirarihim halaku in suka dauki ilimi a wajen waɗanda suke da karamcin ilimi waɗanda suka fi sharri a cikin su to halaku za su halaka ilimi ba a dauke shi a wajen wanda ba su da shi in an yi haka nan kuma za a halaka shi abinda Abdullahi bin Mas'ud yake wai sai malam yace wa alam akhi almuslimil habib ka sani ya kai dan uwana musulmi masoyi hadana Allah wa iyyaka lil haqq Allah ya shirye da mu da kai zuwa ga gaskiya duk in ka jira wannan magana kawai kana gane wannan malamin malamin sunna ne kaga wannan yanzu shi ilimi ne yake baka amma kuma yana yi na maka adda kai da kake karanta yanzu mun nan duka ya mana adda tayi hadana Allah sai ce wa iyyaka Allah ya shirye mu da muka rubuta wa iyyaka da kai da kake karanta ko kuma kake shurare lil haqq Allah ya shirye da mu gaskiya kaga wannan addu'a ce kuma haka tafarkin magabata yake sai ce anna man talaba al-huda min ghayri al-kitabi was sunna duk wanda yake neman shari'a sai ya ajiye qur'ani ya ajiye sunna wa fahmi as-salaf as-salih lahumma ya ajiye fahimtar magabatan kware ga wannan qur'anin da sunnai aw ata bi amrin za'idin ala ma shara'ahu Allah ta'ala ko kuma yazo da ƙari akan abin da Allah ya shar'anta to ce fa huwa bila shakka babu shakka akan cewa wannan mutunan munghamisun fi dhalali mubin ya dirmiya a cikin bata mabayyin wai kace kai ka aje qur'ani da sunna ka aje fahimtar magabata kai kana da taka fahimtar to wallahi yace ka shiga cikin bata mabayyin ba abin da muke fama da shi ga kenan magabata su sun fasara qur'ani tun a lokacin su abdullahi bin abbas duk duniya ba wanda yake tafsiri sahabin annabi ya fasara qur'ani kafin ko ya fasara shi yanzu kai mutum yanzu ka karanta aya kana ji kana gani ga aya yanda take ta meke zat kawai hin lankwasa ta wajen fasara yasa ta dole ta karkace kaga wannan yazo da tashi fasara ya aje fasara magabatan wancan gaba daya to shi wa koya mai wannan fasara ba sani ba kaga yazo da tashi to irin wannan yace ka sani da cewa ya dirmi cikin bata mabayyani mutaba'idun an siratul mustaqim ya nisanta daga hanya madaidaiciya wanda Allah subhanahu wataala yake muke roƙon shi ihdinas siratal mustaqim kullun yace to wannan ya sabka da kanta wa muttabi'un ghayra sabilil mu'minin kuma ya bi wata hanya wanda ba hanyar mu'minai ba wa kadhalika alam yace hal law kai sani bi annana nuqinu jami'an annana sanamutu qabla an nuwaffi sunan kullaha ala akmali wajhiha in aradna tarbika yace ka sani dukkan mu diyan da zamu dage wajen mu tabbatar da cewa mun yi duk wata sunna da aka rawaito ta daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama akan yadda aka rawaito ta yace to sai mun mutu ba mu yi ta ba ma'ana me yake ni mu yanzu nan da muke rayuwa ham kai haka mutu akwai wata sunna da kai ka dinka yi ta yanda aka rawaito me yasa saboda karamci na wato ajansi na dan adam da kuma cewa mu shi dan adam tare yake bai cika goma ba kuma diyan da imanin ka yake akwai rage a cikin shi yanzu mun ka dauki misalin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta'azumin alhamis da litinin kadai annabi tun shi har ya bar duniya alhamis da litinin kullun ya mata azumi da ni da kai ga muke yi ba sunna bace ba kaga mu yi ta ba irin da annabi yake kawai illa iyaka mu yi daidai gulgudan iyawa mu ne amma mu yi ta taktis yanda ta zo daga annabi yace halaka mutu ta sunna ba za ka yi ta ba yace to tunda haka ne falimazal bid'atu fid din kai da wanda yake sunnan ma ba kai ba dalli zaka kirkiro sabo ka kara ka bari kai wanda suke cikin tukwana ko ba haka ba tunda shi bid'a kirkire ne wani abu ne da zaka sau to wannan shi a ciki yake bari na cikin in ka kare yake koma kan na wajen to halaka mata ba za ka kare na cikin baballan tana kuma kai ka zo ka karo wani wajen ka kara da na cikin ka kashi gaba take sai ce wa rahimallahu al-imam malik Allah madaukakin sarki ya gafarta wa imam malik faqad kana kathiran ma yushir yace so di yawa yana yin waƙe yana cewa nan ya kawo waƙe ne da imam malik da yayi yana a cikin waƙen da yayi sai waka dangane da bid'a da kirkire a cikin addini sai ke cewa wa khairu umuri ad-dini ma kana sunnatan wa sharrul umuri al-muhdathatul bada'i'u baiti dai ne kawai al-imam malik yake cewa wa khairu umuri ad-dini ma kana sunnatan mafi alkhairin abin da yake cikin addini abin da ya kasance sunna sunna tafi komai alkhairi a cikin addini wa sharrul umuri al-muhdathatul bada'i'u mafi sharrin al'amurra a cikin addini sai ce al-muhdathatu abinda aka fara daga baya albada'u ko inda aka kirkiro da babu su addini kawai daga baya mutane suka yi tunani suka fara abun su ba wanda ya sasu ko kuma suka zama suka kirkiro a da babu yace wannan abin shine mafi sharri a cikin addini kenan abu biyu ne akwai alkhairi akwai sharri alkhairi shine sunna sharri shine bid'a kirkiraren abu sai ce wa afdalul muta'abbidin wa imamuhum bil ittifaqi huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace mafificin wanda ya kowa yi ibada shugaban masu ibada na duniya bil ittifaq ba wanda ya saba kan wannan huwa rasulullah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko akwai wanda ya kai shi ibada babu ba wanda zai ce maka ga wannan yayi manzon Allah ibada babu shi duk duniya kowa ya yarda da wannan sai ce to fa kullu ibadatin halafat ibadatuhu duk wata ibada tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ko shine shugaban masu ibada shi duk wata ibada da za a yi a wajen shi za a gani to duk wata ibada wadda halafat ibadatuhu ta saba ma irin tashi ibada hay'atan yanayin yanda ake yin ta annabi in yana sallah haka yake daga hannun shi in yana sallah Allahu akbar ya ajiye shi har zuwa manki bai daidai ka wadin shi haka ko kuma har zuwa uzne ko kuma daidai kunnan shi kai kuma kaga ya bude hannun shi haka hannun shi haka alqibla kai in ka zo in kai sallah sai kai haka akwai wanda suke haka kamar su sara ko su dauki wani abu kawai haka suke Allahu akbar in kai haka ba kai ba ibada irin ta manzon Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba haka yake kaga menene kai ma kai Allahu akbar a sallar annabi an zarwaito Allahu akbar amma me yasha banban hay'a yanayin yanda kai abu to tunda kai yanayin yanda annabi yayi daban yanayin yanda kai daban to ka saba ma ibadar shi saboda haka ibadarka fahiya bid'atun dalala bid'a ce kuma bata ne marduda kuma an maido haka yanka ba za a musaba wa makanan ko kuma ka sauya mata waje irin ibadar da annabi yayi dan bada misali da aikin haji aikin haji kowa san inda ake yin shi ko a makka ake yi a can annabi yayi in kai aikin haji a Niger aka gina maka Ka'abar ka aka maka safa da marwa ka ko kaje kai safa da marwa kai dawa funka kata aka maka wata katanga kace yi wa shedan ce duka ka ida tsaf kace to mun yi aikin haji wallahi aikin haji ka bai ba saboda me yasa aikin hajin da kai ya saba da gurin da annabi ya ce a yi shi annabi a makka ya ce a yi to kai dai me zaka yi a Niger kaga anan ibada ka bid'a ce da lalabata ne kuma marduda a maido ma kayan ka wa zamanan ko kuma kai ibada irin ta annabi sai ka sauya mata waje zamani lokaci kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallan asuba'in alfajr yake to kai kuma yake tashi kari uku kace to mu jama'a zan mi sallan maraka tashi kuma kuna tare da mutane turwazar di matan yake raka'a biyu kace to jama'a da Allah mu yanzu mun yi raka'a mu biyu in an jima an kun tashi sallah kakkuta da ni nayi tawa da Allah ta amsu bata amsu ba me yasa bata amsu ba saboda ka saba mata lokacin da aka kayyade mata kuma wannan kuskuren mutane da yawa suna yin shi musamman lokacin da ake yin balaguro za a wanda suke shiga bis sun san wannan kuskuren binne ake ma sallah asuba in za a yi balaguro a bis kawai daga ka bis ta tsaya tawa ta shi sallah shi kenan kawai shofer yana so ku yi sallah ka ku tsira shi ya ce muku abu ta yi sallah ya ga kowa ta yi na sallah in ka duba yar a gari inda kake kai a cikin gida ma ba ma can bakin bayan gari ba inda kake gida ma ana yin sallah asuba ƙarfe 5 yanzu in ka duba mutum sai gani ƙarfe 4 da minti 20 an ce a ta yi sallah yanzu tsakanin da Allah ya sallah aka yi ta yi ta yi wallahi saboda lokacin sallah bai ba a yi sallah lokacin ta bai ba inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta Allah ya ce sallah wani abu ne a wurin mu'minai abin sanya ma lokaci in lokacin ta bai ba kai ba a musaba wallahi kinan kaga wanda suke balaguro sai sun kula da wannan kuskuren sai malam yake cewa la tuqarribu sahibaha ila Allah ta'ala duk wanda yayi ibada da ta saba mata annabi wannan ibada ba za ta kusantar da shi ga Allah ba bal la tazidu minhu illa bu'da kai ba za ta ƙara kusantar da shi ga Allah ba sai dai ta nisanta shi ga Allah qala tabaaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa thumma ja'alnaka ala shari'atin sannan muka sanya ka akan wata shari'a wato shari'a wadda take ta Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'ha من الأمر على شريعة من الأمر أكن وتا شريعة أكن ونا الأمر النا الديني فاتبئها سو داك كبيتا ولا تتبئ أهواء الذين لا يعلمون كذا kada kabi san zukatan wa'inda basu san komai ba dangane da lamarin addini kaga annabi ne aka ce an dora shi akan wata tafiya wata wato mafita wata addini wata hanya ta addini aka ce annabi ya bi ta kada bi soyayyen zukatan wa'inda basu san komai dangane da lamarin Allah ba a wata ayat da Allah subhanahu wataala ke cewa man yarghab an millati ibrahima illa man safiya nafsa wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamin salihin Allah yake cewa babu wanda zai kauce daga tafarkin annabi Ibrahim sai dai wato wanda bai san ciwon kansa ba babu wanda ya safka daga hanyar annabi Ibrahim sai wanda bai san ciwon kansa ba wa laqad istafaynahu fid dunya Allah ya ce mun zabi annabi Ibrahim a duniya wa innahu fil akhirati lamin salihin kuma a lahira ma shi din yana daga cikin nagartattun bayi wa qala ta'ala a wata ayat ta daban Allah yake cewa wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wane ne ya kai shi kan addini wane wanda ya meka wato fuskan shi ga Allah subhanahu wataala wa huwa muhsinun alhali kuma yana kadaita Allah subhanahu wataala cikin bauta wattaba'a millata ibrahima hanifa kuma yabi tafarkin annabi ibrahima tafarki wanda yake wato miƙaƙƙen tafarki wanda yake baya karkacewa wattakhadha Allahu ibrahima khalila kuma Allah ya riki annabi ibrahim a matsayin badadi a wajen shi sai malamin yace mimma la shakka fihi daga cikin abin da babu shakka a cikin shi anna sabila wahdatul muslimin wa quwwatihim wa izzatihim wa haibatihim hanya guda daya wanda zata hada kan muslimi ta kara musu karfi ta basu izza ta basu haiba a ringa tsoran su yace huwa fi wahdatul aqida shine aqida su ta kasance daya duk da ka gani ana tarrabuwa musulmai yau basu da kai ana zabura musu ana cin mutunci ana tunzarta musu saboda aqida ta su ba dai bane yanzu ka duba gani in ana wani abu a Saudiya na abin da ya shafi al'umma musulmi sai yan dariƙa masu bin shehu su ce kai wannan harka ce ta yin izala in ana yin wani abu a can Senegal ko a Maroc sai yan izala su ce kai wannan abu ne na yan dariƙa in ana yin wani abu a Iran sai sauran su ce kai wannan abu ne na yan Shi'a duka haka yi aqida ar-rabi kaga dole a ringa mana hurjin masa amma yau da aqidan irin aqidan magabata ce kai ba kalli sabon manzo Allah ba ka kalli yakin Badar yakin Badar mutum 314 a wata riwaya da 13 suka je suka yi yaki da mutum 950 kuma suka ci nasara wannan yana nuna maka ƙarfin aqida guda ɗaya kenan haka kuma suka wato a yakin Uhud su 1000 suka je suka yi yaki da mutum 300 kuma suka ci nasara wannan yana nuna maka ƙarfin aqida duk in ka kalli tarihin musulmi da suka yi yaki za ka gani an lullumka su a yawa amma saboda ƙarfin aqidar su sun ci nasara da taimakon Allah subhanahu wataala to kaga yau da musulmi sun yaka ne shine ne mai malaki cewa ka sani in musulmi suna so su dawo wannan tafarkin to a komo aqida ɗaya al aqidatu nabawiyya safiya kuma ba aqida ka ba ko tashi ko tawa a aqida ta annabta ta tacciya ita ce aqida annabi Muhammad allati taqadaha ar-ra'il al-awwal ita ce aqida da jama'an gurku suka kudirce a ransu ita ce aqida su min salafi hadhihi ummati al-mubaraka na daga magabatan al-umma wanda take masu wayoyi da suke masu albarka wa biha hakamud dunya bil qist wal adl da wannan aqida suka yi hukumci a duniya da adalci shine muka wadi yanzu ai sun yaki sun bubude kasashen musulunci kaje ka gani lokacin da aka bude Misra lokacin Sayyidina Umar kaje gani lokacin da aka bude Sham lokacin da aka bude Faris Faris wata na cin zamanin ta ne aka je aka bude ta kamar kace Amurka yanzu sai yan Niger su hada kansu yaki guda a je yaki ta kuma Amurka ta zawo karkashin Niger haka nan ne wasu karin yanzu me yasa saboda ƙarfin aqidar su kuma suka yi suka bude ta zama ƙasa sannan kuma suka mulke ta da adalci ba da zalunci ba sai ce fakanu fiha sadakan wa qada suka kasance shugabanni kuma jagorori a cikin kasashen wannan wasafwatul qawl malai yace takaitaccen zance ko kuma aljumalati fa'alam ayyuhal muhib yace ya kai abun so ka sani annahu la salaha lana fid darai yace ba mu da wata mafita fid darain a cikin gida guda biyu na duniya da na lahira wala najaha li da'awatina kuma kiran da muke da wa'azin da muke ba zai samu cin nasara ba wala siyadata li anfusina babu wani shugabanci ga karan kanmu wanda zai same mu wala li mujtama'ina kuma al'umman mu ma ba wani abu da zai same ta na shugabanci illa iza bada'ana bil ahammi qabla al muhim sai in mun hara da abin da yafi muhimmanci akan mai muhimmanci abu bi ne daban-daban mai muhimmanci da wanda yafi muhimmanci to a fara da wanda yafi muhimmanci sannan a zo mai muhimmanci yace wa zalika bi an nantalika fi da'watina min aqidat tawhid khalis shi yace to shine in zamu yi da'awa to mu fara da da'awar tauhidi dan din yanda kazo kana koya mutane fiqhuwa kana koya musu sallah kana koya musu zakka kana koya musu azumi wallahi in dai musu aqida ake manzo ne gani saboda wannan abun bai hana duk ka gani ranar din mutum ya zo ya shirka duka aikin ya lalace gaba da ba su bane ba yanzu nan musulmi ne muke tare da su sai gani mutum a unguwa gashi nan musulmi da babban riga ana alaga ta mallan za ga shi gida shi nan gashi kuma kasar kuma mushriki ne di yayo da tunanin unguwa kai wata kila an gina masallaci a ce tun daga mallan a bashi ringa ja mushriki yana baki yana jan al'umma musulmai sallah abinda ake kenan yanzu shi wannan mushrikin ba sallah yake ba yana sallah yana azumi yana illa ya tazo har da shi ake sayar rago a yanka amma wallahi duka aikin banza yake saboda shirka mushriki ne Allah ba zai karba aikin shi ko dai ba kai in aka ta lahira irin wannan suka shiga ko huta hutuwa ma ba za su yi ba haka Allah ya wanki inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma dun zalika liman yasha Allah bai gafarta shirka duk abin da kake yi ana iya gafarta ma amma banda shirka wallahi to ya za a nisanci shirka shine a karantar da mutane tauhidi sai ce nabni alaiha siyasatana yace in muna so mu tsira siyasan mu ma mu gina ta akan tauhidi amma mun yanzu siyasan mu akan tauhidi yake gina ta siyasan mu an gina ta ne akan ashkhas sai kaga ma mutun ya wuto ya ce in ba demokradiya akai ba babu yanda za a kai labari wai ga ma ƙarya ce mun sai kaga wani ya ce a in ba wani kuka zaba fa ba yanda za a fita gaba wannan ma ƙarya ce a gina siyasa akan tauhidi a meka komi ga Allah shine tauhidin da ake wadi ana yanzu mu nan duka kasan mu duk gani muke yi sauyi sauyi shi zai kama na cigaba yanzu ba ayin kure ta bana refundation go wani gani yake tunda Allah ya kawo general chani shikenan lokacin sauyawar Niger yayi amma da kan yazo kai din ba shi da baki wannan ma kuskure ne Allah shine yake kawo sauyi ka sa wannan a ranka gane in ku Allah bai sa muku hannu ku sauya babu yanda za ku sauya shine tauhidi a cikin siyasa kenan ma'ana shi tauhidi ko ina ya shiga sannan wa ahkamana a cikin hukumta hukuntan mu musa tauhidi amma mu yanzu a Niger hukumce mu akwai tauhidi a ciki nan mutun yake zo ya kama shi da kwaya bayan kwana uku an sa in an kai shi ya ce an kama shi yayi wata uku kuma ya gane shi ya wuto nan zaka gani mutun ya kashe mutun in yin shekara 1 2 sai ya gane shi kuma ya ci gaba da rayuwa ina tauhidi a cikin hukumce hukumce haka Allah ya ce ai yanzu wanda yake kashe mutane inda an kashe shi yanzu da sauran ba su shiga taitayin su ba ko kwaye ina ce sha in dai ga an kashe wancan wallahi bai kashe wani ba amma yanzu an kashe wani kuma shi ma an guddo shi ta zai yi shekara ce me yake bare kashe shi in ya kashe shi in ya je shekarun kuma shi ma an guddo shi kaga daga an bar Allah sai a shiga hayaniya kenan wa akhlaqana wa sulukana da dabi'un mu da halayen su ma dai mu sa musu tauhidi wa adabana ladubban mu mu sa musu tauhidi wa mu'amalatina kai mu'amalan mu da sauran mutane mu sa mata tauhidi a ciki shin lokacin da kake mu'amala da dan uwanka abokinka abokin kasuwancin ka ne aboki zaman ka ne makwabcinka ne kana kiran shi zuwa ga da'awar tauhidi ko kuma kana kallon shi yana darin malaya yana yin shirka kawai kai huska ka kyale shi ba haka ba muke yi kana tare da mutum yana shirka baka mishi da'awa ba daidai bane sai ce wannan taliqu fi kulli zalika min hadi alkitabi was sunna yace duka wannan magana da yake in za a yi tauhidin za mu tashi mai matashi tana a cikin alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala da'i fabil salafil umma kuma a kalkashin fahimtar magabatan al'umma zalika huwa siratul mustaqim yace wannan shine hanyar Allah madaidaiciya wat tariqus salim kuma hanya wadda take kubutacciyar hanya wadda babu kura a kanta wal manhajul qawim kuma tafarki ne ingantaccen tafarki allazi amarna Allahu jalla wa ala bihi wanda shine tafarkin da Allah madaukakin sarki ya umarni mu da shi sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraq bikum an sabil zalikum wasaqum bihi yace la'allakum tattaqun wannan ayar da annabi zo fasara ma sahabbai ita pratikama aka gwada masa ita ai wani ilimin haya ne ana gwada aikaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku zo suka zo sai yace ba ni a bani ita ya doke ice kama wannan sai ya kurtu meke haka a gaban su suka ce yau kuma karatun na kurtu ne da ya kurtu me kakke sai kuma ya yan guntaye a gehen shi na dama da gehen shi na hagu yan kanana kanana wanda ba su kai shi tsawo ba annabi sai karanta wannan ayar sai ya ce wa anna hadha sirati mustaqima lalle wannan shine hanya ta me kakkiya in ka bi ta aljanna Allah ya ce fattabi'u to ku bi shi kaga Allah ya maka umarni da mun tafarki mari da shi go yace wala tattabi'u subula kada ku bi yan kananan hanyoyi to kaga wannan na da mana hawo ne yan kanana da annabi sune subula yace to kakku bi wannan kanana fatafarraqa bikum an sabili in kuka bi su za a raba ku da hanyar Allah wannan yace zalikum wasaku bi wannan wasiya ita Allah yake muku Allah ne da kanshi yake mana wasiya dami la'allakum tattaqun in kun yi wannan tabbas za ku samu tsoron Allah babu shakka akan wannan Allah ya tabbatar da mu ga akan hanya madaidaiciya sai yace waqidatu safihi sabilul wahid allazi yasluhu bihi halul umma aqida magabata ta kwari ita ce kadai hanya daya tilo wadda da ita al umma za su gyaru gaba daya sai yace nas'alullahi al aliyyil qadir muna roƙon Allah madaukaki mai kudura kama dallana ala manhajis salafus salih waqidati kamar yanda Allah ya nuna mana tafarkin magabatan kwarai da aqidarsu an yaji alana minhum Allah ya sanya mu a cikin su wa yahshuruna ma'ahum kuma ya tada mu tare da su ta hata liwa'i sayyidil khalqi kalkashin tutar shugaban halitta ash-shafi'ul mushaffai me ceto kuma abin ba ceto Muhammadin sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammad sira da amince Allah ya tabbata a gare shi yace wa Allah yuziga qulubana ba'da izhadana wa waffaqana kuma Allah kada ya karkatar da zukatanmu bayan ya shiryar da mu saboda ana samu ga gani wani gashi na ashirye yake yana hanya madaidaiciya kuma kawai wata rana sai kaga ya sabka Allah ya karkatar da shi to yace Allah kada ya karkatar da zukatanmu bayan ya shiryar da mu yace wa nas'aluhu jallat qudratuhu muna roƙon shi kudurar shi ta daukaka ta girmama an yaj'alana min ibadihi almuwahhidin as-salihin Allah ya sanya mu daga cikin bayin shi masu tauhidi as-salihin magaba wa'inda suke managarta al'abidina masu tsantsar bauta a gare shi al'alimina sannan kuma masana a cikin addinin shi al'amilina fi sabilihi masu yin aiki akan tafarkin shi innahu ala zalika laqadir lalle Allah akan haka mai iko ne wa huwa as-sami'ul mujib kuma Allah shine mai yi kuma mai amsa addu'a Allah ya amsa mana sai yace wa sallallahu wa baraka ala nabina muhammadin Allah yayi salati yayi albarka akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi da alayen shi wa sahabihi da sahabban shi ajma'ina baki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu jama'a wannan shine ya kawo karshen littafin da muke karatu alwajiz fi aqidati salafus salih ahli sunnati wal jama'a littafi wallafar babban malami al-sheikh abdullah bin abdul hamid al-athari wannan malamin hayyiz da ranshi Allah madaukakin sarki ya kara masa lafiya karatun da muka fara launin littafin yau ina kake nan kamar kimanin shekara 1 da wata 9 da kwana 25 in mamaci kenan Allah subhanahu wataala ya sa mu cikin wa'inda za su gani karshen littafin daga farkon shi har karshe abinda muka fadi a cike zama daidai ba daga gungwani ba daga Allah ne kuskuren da muka yi daga mu ne daga shedan Allah ya gafarta mana Allah ubangiji ya sa abinda muka ji a ciki ya amfanar da mu kuma kuskuren da muka yi gafarta mana baki daya ya amfanar da mu da kuma wa'inda suke bibiyan mu daga nesa ta hanyar WhatsApp da Facebook da sauransu kuma wannan zai sa kenan karatun mu zai tsaya na tsawon dan lokaci kadan kahin kuma mu sa wani sabon littafin na daban saboda karatun ba tsaya ba zai in an yi da wannan littafin wani za a sa kuma insha Allah zan mu sa wannan littafin shi ma wanda zan mu sa ya littafin tauhidi ne kenan in an sa sabon littafi kuma za a yi sanarwa a masallaci a sanar da mutane dan ya zamanto kenan mutane suna da labari amma daga yanzu tunda mun zo karshen littafin zan mu dan tsaya na dan lokaci kadan za a yi nazari a tattauna da malamai kuma a gani wani littafin zai su ba da shawaran a karanta bayan wannan kenan wannan zai zamanto darasi na karshe kuma na sattin daidai insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh